yayin da kotun sauraron karakin zabe ke fa sauraron kar da aka shigar na kalubalantar zaben gwamnatin jihar Taraba yanzu aka wata sabuwa ta sake kunnowa inda wasu ɗan takarar gwamnati biyu ke magarzaya babban kotun tarayya suna kalubalantar gwamnatin jihar Aktidare Isiaku bisa zargin cewa ya mika takardun bogi yayin tsayawar sa takara waɗanda suka garzaya kotun da suka haɗa ɗan takarar gwamnati na jam'iyyar Action Alliance wato AA Mr. Farid Charles Buki da kuma takararsa na jam'iyyar United Democratic Party UDP Honorable Gambo Usman to ko me ya zafi waɗannan ɗan takarar ake fagarzawa kotun da farko daga Mr. Farid Charles Buki
mun je court nan saboda akwai abubuwan da muka fahimta daga form da shi dan takaran ya cika ya baiwa INEC mun ka fahimta cewa takardun shi musamman ba certificate nashi wanda ya ba mun ga ya ambata cewa a haife shi sa teaching hospital Yola a 1954 so muka duba muka ce a 1954 babu wannan hospital din a yau ma babu sannan kuma muka ga kuma certificate nashi daya yake ce na secondary school kenan yana ce ai St Paul's Zaria yana ce yayi DSS Kufena Zaria to gaskiya wato akwai alam akwai forgery kenan wanda kuma ya saba wa dokan Nigeria wanda bai kamata ma da ya shiga zaben ba
kamar Mr. Charles Buki shi ma dan takarar gwamnati na UDP Honorable Gambo Usman ya ce fa su fa suna nan daram sai ma sun ga abin da ya ture wa bozo nade a wannan shari'ar da suka fara
takardu ne wanda muka bincika muka gano na shi gwamnati zabebe nan mai na kan gado yanzu wato Acheted Darius mun gano takardun sa akwai wanda almost false ce kareyaki yayi yawa ciki mafi yawan takardu da yayi amfani da shi wajen shiga cikin takaran na buge ne wanda kusan wannan form da ya cika shi muka cika kusan duk dan takaran gwamnati a Taraba shi irin wannan takardun ya cika amma mun gano nashi duk yawanci na buge ne to ayi kokari a janye shi daga kujerar nan da aka ce ya shiga a kuma maimaita zabe
wannan karar da yana ma zuwa ne yayin da kotun sauraron karakin zaben gwamnati da aka maida Abuja ke ci gaba da zama a karar da takarar gwamnati na babbar jam'iyyar adawa ta APC a jihar Senator Aisha Jummai Alhassan ke ci gaba da zama to sai dai gwamnan jihar ta bakin kakakinsa Alhaji Hassan Mijin Yawa ya ce fa shi fa ko a gilansa bai razana da wannan karake da ake shigarwa a gaban kotuna ba
a koda yaushe ake magana siyasa kasan dole akwai kararraki da sauransu so babu wani abu razana kuma abu ne wanda a turance ake cewa litigation wanda sai dai mu jira mu saurari me kotu za su iya yi akai shi mai girma gwamna abinda ke tafi da shi yanzu shine sama wa mutanen Taraba abubuwan jin dadi na rayuwa tun hawarsa zuwa yanzu sanin ka ne cewa ya dawo da ruwan famfo garin Jalingo an inganta kuma samun wutar lantarki so muna ganin wa'annan abubuwan sune ke gaban gwamnati Darius Ishaku a yanzu ba batun kara ba kenan ganin kara kamar yadda na ga maka shine litigation yana nan yana tafiya a kotu wanda babu abin da zamu ce sai abin da kotu ta zartar
kawai yanzu dai an dage sauraron shari'a ne har zuwa ranar 2 ga watan da zamu shiga watan Yuli yayin da kuma a bangare guda aka zura ido a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.